for someone who gonna love me. Waiting for someone who gonna need me, love me, take care of me, hold me, so won't be lonely. Waiting, waiting, can't you see why I love you? Da 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 da